أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبرك مدسادوا أو أن مسلاتي متارة البركة مسجد عثمان بن عفان التي لبدا كراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ولفا والسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى. Wannan shi ne majalisi na 151 a cikin karatun wannan littafin. Muna 20 ga watan Shawwal, hijira da garin Makka zuwa Madina 1447, wanda yi daidai da 8 ga watan 4 a kalandar Bature 2026. Idan ba a manta ba, ƙarshen karatunmu mun tsaya a kan shahsiyya, ko mun kammala shahsiyya ta 53, shi ne Abu Musa al-Ash'ari, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mai take da mu'minin muniba. Yau insha Allah za mu tashi kan shahsiyya ta 54, shi ne Abu Ayyub al-Ansar. Abu Ayyub al-Ansari ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda suka karɓi baƙuncin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, har shi karankacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Madina. Kamar yadda malami saba, kowane sahabi idan ya kawo sunan shi zai yi wani take wanda imma wani yabo ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mai, ko kuma wani abu wanda ya shahara da shi, wanda ya sha bamban da sauran sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shine malami yake cewa sahibul wasiyatul aziba, ma abucin wata wasiya mai abin al'ajabi. Zamu zo a gaba zamu karanta wasiyar da ya bada, irin nuna wa al'umma lalle shi wa mummuni duk inda yake baya gazawa. Ba hira a ce a'a ina da rauni ko kuma shekaru sun ja, duk abin da yake amfanar da al'umma ce ko amfanar da addinin musulunci ne, to ba su ja baya a kan shi. Za mu zo kan wasiyar shi, wadda abin al'ajabi za ka samu a cikin wannan wasiya. Malai ke cewa man huwa, wane ne wannan sahabi Abu Ayyub al-Ansar? Yake cewa innahu as-sayyidul kabir, lalle jagora ne babba a cikin jagororin, ma shi babban jagora ne wanda tun yana saurayin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bashi tawaga ta runduna a ce ya jagorance ta. Yace shine Abu Ayyub al-Ansari al-Khazraji al-Badri. Ana mai inkiya da Abu Ayyub al-Ansar, sunan shi shine Khalid bin Zaid bin Kulayba. Khalid bin Zaid bin Kulayb wannan shine sunan shi. Ana mai al-kunya da Abu Ayyub al-Ansari al-Khazraji al-Badri. Idan an ce maka al-Khazraji, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taras da mutanen garin Madina, kabila guda biyu ya taras da su, shine da kai kabila al-Aws da kai kabila al-Khazraj. Kamun zawon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan kabilolin shekara 40 suka yi suna fada suna ba ga miciji tsakanin su. Zawon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama albarkacin wannan addini na musulunci, sai suka dawo aka koma uwa ɗaya uba ɗaya. To yana ɗaya daga cikin ɓangaren kabila al-Khazraj, kuma baya da haka al-Badr, mutumin da ya halarci yakin Badr. Yakin ku Badar, kamar yadda kullum a cikin karatunmu muke bayyanawa, wanda aka ce ya halarci yakin Badar, to shi ma ka same tambarin ɗan aljannabi. Saboda a tsari na addinin musulunci, lokacin rayuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma mutanen da aka yi musu albushir da gidan aljanna, bayan mutuwan manzon Allah ba wani wanda ya isa ya maka albishir gida aljanna sai dai a kaman da a ce muna kyautata zato lalle wani insha Allah da aljanna da kai mutane guda goma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana lokacin da ya shiga cikin wata garka yana zamne aka ce ga wani yazo ga Abubakar yazo yana sallama aka ce kame izinin shigowa kame albishir da gida da gida aljanna dukkan su wannan guda goma suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su aka musu albishir da gida aljanna bayan su ga mutanen da suka halarci yakin Badar nassi ga sunan ba dai ba bi ba suna tabbatar mana lalle wannan mutanen ɗan aljanna ne ga Hatib irin abin da aika ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirawo shi Hatib ya ake kai mana haka Umar ya ce manzo Allah ba ni dama in fille mai kai yake cewa amma alimta anna Allah qad ittala ala ahli Badar fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum yace shin Umar baka sani ba Allah ya riga yayi dubiya akan mutanen da suka halarci yakin Badar su ne mutane 313 a wata wada 315 yace Allah ya riga yayi dubiya sai da aka ware aka tankade kasancewar yakin Badar ga abinda aka huta sannan Ubangiji ya canza akalar da an san yakin za a huta da ba a huta ba an huta ba dan komai ba dan a tare wata kafila kayan abinci na mutanen garin su garin Makka wanda Abu Sufyan yake jagoranta wannan shine dalilin da ya sanya manzo Allah ya ce ku huto mu tafi suka huto ai ba wani abu ne ba wata yar karamin operation ce zai a dawo suna tahiya kurma Allah ya canza akala da sun san yakin za a yi su ma da ba su huta ba amma dai menene Ubangiji sai da ya dubiya ya zabi wa'annan 313-315 din nan Ubangiji ya hutar da su kuma ya musu albishir yake cewa Allah ya riga ya yi dubiya a cikin zakatansu yace ku tahi ku aikata duk abin da kuke so Allah ya riga ya gafarta muku zunubanku abin da ya wakana da abin da zai zo a nan gaba kaga wannan sheke mana labarin mutane ɗaya aljanna haka ɗaya ku wanda mun sani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu albishir da gida aljanna kamar Bilal manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Bilal miye ka kasance kana aikatawa na ji karin takin takalminka a gaba na a cikin gida aljanna yace kai manzo Allah ni dai ban san mana abba yace sai dai abin da ni dai na kasance ina aikatawa shine duk lokacin da zan yi abu wallah sai na yi raka abu dadi yace to wannan shi ne da yawa daga cikin sahabbai wanda aka musu albishir da gida aljanna su mutanen da suka halarci yakin Badar an musu lamanin shiga gidan aljanna haka mutanen da suka yi bai'atul ridwan kalkashin itaciya suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubay'a kusan mutum 1400 laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alayhim wa athaqahum fatahan qariba me muke nema a wannan rayuwa saboda a ce ubangijin ka yarda da kai kuma yardar da ba za a taba warware ta ba kana da lamanin shiga gidan aljanna yace to wannan su ne irin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da gidan aljanna suna da lamanin shiga gidan aljanna amma dai hakan bata sanya su ba suka yi rauni akan ibadar da suka sai kasance suna aikatawa ba su ce ba a tunda muna da gata bari mu koma gehe mu ce a kaga irin wannan lokaci yayi a ce wani an bashi gidan aljanna sai koma gehe ya shandake shi ma wanda ya maka albishir da gidan aljanna bai da garantin ya muku mushe take a gobe kiyama saboda ubangiji kullun innamal a'malu bil khawatim kowane aiki da muke aikatawa to ho ba farkon ba ake yiwa ba karshen ci sanya a kullun muke roƙon Allah Allah ya sanya mai kyakkyawan karshe ka mutu kana mai furta kalmar la ilaha illallah kana kan wannan addini na musulunci da zaran an ce saboda hadisi ya gabata mun sha karantawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana hali na dan adam wani zai zo inna ahlakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainaha wa bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli aljanna ahli an-nar fa yadkhuluha yake dayan ku zai ringa aiki irin na mutane ɗan aljanna gashi nan kullun da shi a zo sallah a yi wa'azi a yi waye a yi waye komai tare da shi ake yi sai ya kasance tsakankanin shi da shiga gidan aljanna bai kai ga gulgudan kamun guda ba zira'i guda yace kurum littahin da aka riga aka rubuta da amma wani tababbe ne yace sai ya gabe gabace shi sai ka gani kurum lokaci daya ya warware ba shi ba kurum ya koma wani shagali daban kuma Allah sai ya karbara shi a cikin sahabbai ma an samu haka an zo za a bude gari an zo ya fito da niyyar yaki ya ga wata wanda ba addininsa ne ba yace a yana so ta bashi kanta
ce ba zan baka kai na ba sai ka bar addinin ka ka dawo cikin mu ya warware ya koma cikin su kuma ɗan kwanuka kaɗan Allah ya karɓar shi ka dai wa kanshi fa yasbiqu alayhi alkitab haka kuma zaka gani wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'u fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli al-janna ɗan ku zai ringa aiki irin na ɗan wuta gashi nan wane in dai kai ko kai aka ba wata karɓar shi aka ce game hukunci wallahi ba zaka sashi gida aljanna ba wutar dai zaka kai shi amma dai kai tsaye zaka gani littafin shi zai rigaye shi dalilin abinda aka rigaye aka rubuta mai wane ɗan aljanna ne yace kurum sai ka gani ya canza akala ya koma yana aikata aiki irin na aljanna kai tsaye dan lokaci wani awa daya wani kwana biyu wani kwana goma wani wata guda zaka ga ya shiga gidan aljanna kuma nawa akai akwai wanda ya shiga gidan aljanna da fari bai yahudan da yazo yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni wa na musulunta me kake so in yi maka yace ka kai kai duk abin da ya sauka a gare ka kurum ya koma ya ma kafure banna aka kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ina yake wannan bai yahudan dan aljanna ka gani dan lokaci ne sa'a guda gashi ya shiga gidan aljanna bai taba sallah ko dai ba ya inganta abin da yake cikin zuciyar shi ya yarda ya yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mubaya shi sanya kullun ka ringa kokari ka ringa roƙon ubangiji husnul khawati makoma ko karshe wanda take kyakkyawa Allah da tarda yake cewa allazi khassahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallama bin nuzul alaihi fi bani najjar wannan sahabi Abu Ayyub al-Ansari shine sahabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bance shi ya sabka a gidan shi lokacin da ya zo daga hijira daga garin Makka zuwa Madina anan dangi ko kuma kabila ta Bani Najjar ila an bunyat lahu hujratu ummul mu'minina Sauda zuwa lokacin da aka gina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dakin iyalin shi ita ce Sauda uwar mu'minai wa bana al-masjid al-sharif wa bunya al-masjid al-sharif kuma aka gina masallaci wanda yake na Madina na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga wannan shi ma ya isa ya nuna maka daraja a cikin duk sahabban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarasa da su garin Madina bai kebanci kowa ba ya sabka a gidan shi in ba Abu Ayyub al-Ansari kuma ya kakkace a wannan zabe ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan umurni ne aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sabka a wurin shi wannan kuma abin da yake kara tabbatar maka da haka lokacin da ake nema ina za a gina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masallaci wani umurni ya bada cewa ya kusaki wannan tabuwar dawa ta tahi ta samu inda ya kamata a gina manzo Allah yake cewa turkuha fa innaha ma'mura ku barta an umurce ta ta tahi inda ya kamata a gina wannan masallaci ya kasance nan ne masallaci na nan ne gidana Abu Ayyub al-Ansari shi yake bantu shi ya samu rabauta da karban bakunta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa lokacin da aka gina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dakin iyalin shi ita ce Sauda ita ce mata ta farko bayan rasuwar matar shi Khadija bint Khuwailid ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura duk da kasancewar yana da auren Aisha a wannan lokaci yake cewa shahida Abu Ayyub Badr Abu Ayyub al-Ansari ya halarci yakin Badr kuma lam yatakhallaf an ghazatin illa aman yace bai taba ba rabuwa ba da huta yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai wata shekara guda daya yace wannan shekarar ita ce nan malam bai kawo ba da kai bayanai wanda malumai suka kawo shine wannan shekarar Ali ibn Abi Talib lokacin da irin hayaniya wadda ta tashi tsankanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta rishin ta mummunan fahimta tsankanin su saboda ba wani abu ne ba kowa da fahimtar shi shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana duk wanda ya ijtihadi in ma ya kasance ya dace ko yayi kuskure in ya dace yana da lada guda biyu in yayi kuskure yana da lada guda daya shi sanya a wurin mummu mas'ala ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mazhabin mu na sunna shine duk lokacin da za a ambace su zamu nemi musu yarda a gun ubangijin su wannan shine umurnin da ubangijin mu ya mara wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim kaga wannan yanayi ne wanda basu fahimci al'amari ba za su samu ko kuma su zo su karanta maka a ai ga abin da ya wakana bangaren Ali ibn Abi Talib ga abin da ya wakana bangaren Muawiya idan an maka darasin an dale sai ka yi wani bi da bi da gaskiya wani yana da gaskiya kai kuma kai baka kai ba daidai da farcen sai barantana ka musu hukunci shine rashin adalcin da muke yi wa junanmu. Baka kai ba kai magana akan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, amma dai zaka samu ka ringa cewa wani ya kyauta wani bai kyauta ba. Wajibinka duk lokacin da za a ambaci sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka neman mai yarda ta Ubangiji kamar yanda aka umarce mu. Shine a wannan lokaci Ali ibn Abi Talib ya kasance wajibi ne ya bar garin Madina, kasancewar garin Madina ita ce capital headquarter ta addinin Musulunci. Wa'ansu dalilai suka sanya Ali ibn Abi Talib da wanda suka mai shawara da shi suka yanke shawara akan za su bar garin Madina, za su koma Iraq, za su koma Kufa. To shi kuma abu ne wanda a lokacin nan wa'inda abun bai musu ba sun yi wa Ali ibn Abi Talib shawara da zaran ka sake ka bar garin Madina, to garin Madina har abada ba zai koma ba capital ta addinin Musulunci ba. Yace a ai mas'alar siyasa ita ta lazumta bayyan da muka iya kila sai mun huta. To a wannan halin ne Ali ibn Abi Talib ya ce wa Abu Ayyub al-Ansari ka zamna a garin Madina, ka rike mini garin Madina, ni na Iraq na yi Kufa. Wannan shekarar ita kadai ce Abu Ayyub al-Ansari bai samu damar bahuta yaki ba, amma dai duk lokacin da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yakin Badar da shi ake har zuwa lokacin da Allah mai rasuwa. Shi da yake cewa lam yatakhallaf an ghazatin illa aman, bai taba ba washi ba akan yakikkika ba wanda musulmai suka halarta daga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa mutuwar shi, in ba wata shekara guda ɗaya ba. Ita ce wannan shekarar da muka ambata ista'mala ala aljaysh shabban Abu Ayyub al-Ansari, tun yana dan saurayin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara sa shi ya kasance jagora na runduna. Yace faqa'ada thumma ja'ala yatalahafu, wani lokaci sai ga Abu Ayyub al-Ansari latijan zaka ko tsufa ya kama sai ya zamna. Da aka da ya zamna sai aka kawo yaro wanda bai dan dan bana bakwai, sai aka ce shine komandan yaki. Abu Ayyub al-Ansari su jada ta kada su, yace thumma ja'ala yatalahafu, sai ya tsaya yana magana yana ba at-tahassu, yana kamar jajantawa ranci, amma din jajanta na ba wai bai yarda ba yaro ya jagorance shi ba, a'a shi ne abin da yake cewa ma alayya man ista'mala alayya, yace ba ruwana da wanda aka sanya ya jagorance ni, ni abin da nake yi wa shi ne ya za a yi mu dawo kalmar la ilaha illallah. In wani ne aka sanya, yaro ne karami aka sanya, babba ne aka sanya, ni ne aka sanya, himman mu ko hammun mu ya za a yi mu daga kalmar la ilaha illallah, ya za a yi mu gafa wannan addinin ya dagu ya isa inda bai isa ba. Yake cewa ba ruwana da wannan abu, yace kurum mu dai za mu huta mu daga kalmar la ilaha illallah. Yace famarida Abu Ayyub al-Ansari an huta yaki lokacin da za a bude Constantinople, ita ce Istanbul a wannan lokaci. A lokacin nan Allah ya kaddara wa Abu Ayyub al-Ansari rishin lahiya. Yace wa alal jaysh Yazid bin Muawiya, a lokacin nan wanda yake jagorantar runduna shine Yazid bin Muawiya dan Muawiya bin Abi Sufyan. Yake cewa fa atahu ya'udu Yazid bin Muawiya, lokacin da ya ji labarin an ce Abu Ayyub al-Ansari gashi a cikin runduna kuma ya kwanta bai da lahiya, sai ya zo dan ya ga rishin lahiya tashi ko ya yi dubiya. Fa qala, sai yake cewa Abu Ayyub al-Ansari ma hajatuka, ko hajatuka meye bukatarka, wata wasiya za ka yi wadda kake so mu cika maka ita. Qala na'am, yace kwarai ko ina da wata bukata guda daya wadda a matsayin wasiya nake so in bar muku ita. Yake cewa idza adamittu, idan Allah ya karbi raina farkabbi, kaga a yanda muke yi akan teku muke yi. Yake cewa to ka hawo abun hawa da ni, yace summa tablughu fi ardi al-aduwi, ka isa da ni zuwa ƙasa ko falfajiya ta abukan adawa sune kafurai. Ma wajatta masaban, yace madama ka dan samu wani wuri wanda zaka iya shiga wannan ƙasa ta abukan adawa, yace fadfunni fadfini thumma rji, yace ka binne ni a wannan ƙasa ta abukan adawa, yace kuma ka dawo ka juyo ka dawo. Wannan idan muka dauka zan mu gani me ya kawo Abu Ayyub al-Ansari, tunda da kai maganganu na idan ka dauka Imam Zahabi yana bayani yake cewa wannan yakin da Abu Ayyub al-Ansari ya huta a lokacin nan yana kusan din shekara 82, wasu daga cikin malamai suka ce ya ba ma shekara 80 a cikin rayuwar shi, afwan Abu 92, wasu daga cikin malamai suka ce a lokacin ma da aka huta wannan yakin na Constantinople Abu Ayyub al-Ansari ya ba ma sama da shekara 80 daga cikin kwanakan shi. me ya kawo Abu Ayyub al-Ansari ya huta wannan yaƙi? Shine Abu Ayyub al-Ansari yana rike da wata kalma wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yake cewa da kai wata runduna wadda za ta hadu ta tahi dindinta bude Constantinople, ita ce Istanbul al-Ansu, yake cewa fa la ni'mal amiru amiruha, yace ma dalla da jagoran wannan runduna wanda zai jagorance ta su isa wannan kasa, yace wa la ni'mal jaysu zalikal jaysh, yace ma dalla da wannan runduna wadda ta hada wadda aka hada dinta yaki wannan runduna ta abukan adawa a Constantinople, wannan shi sai ya yace to wannan ta goma shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadi, yace ma dalla da masu siffa iri kaza, yace to wa'a barin muhimmanta asalan dan ma bai taba ba takhallufi ba akan yaki wanda ake aiwatarwa ba, kullun ina ake ina za a tayi yaki yana dauke da makamman shi kokari yake tahi a gidan shi, to shine wannan wasiya da Abu Ayyub al-Ansari yayi, duk inda aka samu kai kokari ka isa da ni zuwa kasa ta abukan adawa ka binne ni a wannan kasa ta abukan adawa, shine kabarin shi yana nan har yanzu a ne Istanbul, an binne shi a bakin hisin na Constantinople a wancan lokacin bakin garu na Constantinople, tsakar gari ne da kuma masjid Abu Ayyub al-Ansari wanda mafi yawa shugaban kasar yana zauwa wannan masallaci yana sallah a cikin shi, inda kabarin yake anan aka yi masallaci masjid Abu Ayyub al-Ansari, yake cewa falamma mata, lokacin da Allah ya mai cikawa rakiba bihi, shi wannan zai Yazid bin Muawiya ya labta wannan Abu Ayyub al-Ansari ya tahi da shi, yace summa sara bi umma da fanahu, ya tahi da shi har sai da ya binne shi a wannan kasa ta abukan adawa nan Constantinople, wa kana yaqulu Yazid bin Muawiya a wannan hali ya kasance yana cewa in firu khifafan wa siqalan afwan, yake cewa Abu Ayyub al-Ansari ya kasance yana faɗa in firu khifafan wa thiqalan, ayatu da ke cikin suratul tauba, ku huta yaki kuna masu yauni ko kuna masu karamin daukan kaya ko kuma kuna masu nauyi, ka dauki makammanka guzuri wanda yake mai yauni ko kuma mara yauni, to ku yi kokari ku huta fiffi da bibi da zaran an umurce ku huta yaki, yace la ajiduni illa khafifan aw thiqalan, bana saman kaina ko bana tsintar kaina in ba mai yauni mai daukan kaya masu rashin yauni ba ko kuma masu yauni, wannan shine abin da ya wakana ga wasiyata Ali wa Abu Ayyub al-Ansari, malike cewa ihtiramuhu li rasul sallallahu alaihi wa sallama, girmamawa Abu Ayyub al-Ansari game da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, wannan kuma wajibi ne game da duk wanda ya yarda da Allah da manzon shi, wajibi ne mu so shi mu fifita shi akan duk wani abu wanda muke tunkawo da shi, mu fifita shi akan mu, wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tare da Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi, wane ne Umar bangaren imani ba a kamanta imanin ka da irin imanin shi, yace suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, manzo Allah ya rike hannun shi, irin wannan jin dadi na kaga jagoran al'umma ya rike hannunka ya baka muhimmanci, iya muhimmanci yake cewa manzo Allah wallahi tallahi na wayi gari ba wani wanda nake so sama da kaina in ba kai ba, yace har yanzu Umar yake cewa manzo Allah wallahi ba wani wanda nake so sama da kai a rayuwata, yace al'ana ya Umar a yanzu ne imanin ka ya cika, a yanzu ne imanin ka ya cika, wajibi ne mu so manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sama da komai a rayuwarmu, sama da kawunanmu, kamar yadda ubangiji yake bayyana mana kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri, in kana so azaba ubangiji tazo dumudumu tazo ta rufa da kai, shine ka fifita soyayya Allah da manzon shi da jihadi dan dawo kalmar la ilaha illallah akan kanka akan karan kanka akan iyayenka akan diyanka akan matanka akan kasuwarka wanda kake fafutuka a kanta, wallahi tallahi duk wanda yayi haka to tabbas azaba za ta zo za ta dumdumu da shi, ubangiji zai kama shi kama wanda yake mai radadi, wannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama makura ta girmamawa
Amr ibn al-As yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa wallahi tun lokacin da na musulunta bin taba hada ido na da idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba saboda irin kurjini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bin da irin soyayya wanda muke yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da zaka tambaye ni in wasafa maka yaya manzo Allah yake yace wallahi ban iya ya rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai saboda girma da kurjini bai iya hada idan shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma me yake kawo haka soyayya da karamci da girmamawa ita take kawo haka malai kawo mana riwaya ta abi ruhum ene daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin garin Madina shine yake kiran shi da Kulsum bin al-Husayn wanda ya musulunta bayan zagon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam garin Madina bayan ya shigo garin Madina Allah kaddara mai musulunta ya musulunta hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a halarci yakin Badr ba da shi ba amma dai an yi yakin Uhud tare da shi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yaki ne ake tabbatar mana daga cikin mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mashi ya take shi ko kibiya ta take shi yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya toyi akan wannan inda kibiyan nan ta take shi yace he aka wayi gari kamar kace wannan wurin wani abu bai taba taba shi wannan yana daya daga cikin mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi ya kasance mamayin shi a cikin garin Madina lokacin da manzo Allah ya tahi umratul qada da lokacin da manzo Allah ya tahi fatahu makka duka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi kasance jagora a garin makka shine ake kiran shi da Kulsum bin al-Husayn wanda ake mai inkiya da Abu Ruhum yake cewa anna aba ayyub haddasa lalle abu ayyub al-ansari ya tabbani labarin da yake bani yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nazala fi baitina lalle manzo Allah bin tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya sabka a matsayin bako a cikin gidanmu mu muka karbi bakuncin shi lokacin da yazo garin Madina yace al-asfal fi baitina al-asfal a gidanmu wanda yake kasa wannan shi yake nuna maka gidan Abu Ayyub al-Ansari hawa biyu ne da kai etajin yace to manzo Allah sai ya sabka a kasa idan ka dauki muhammad na ainihin garin Madina lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da shi aka gina masallacin shi zaka ga da kai gidan Abu Ayyub al-Ansari etajin ne hawa biyu ne yake cewa to lokacin da manzo Allah yazo yace a gidana zai sabka yace he gashi nan mun sabke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan mu wanda yake ko a hawa na harko ko a kasa a kasan gidan mu yace wa kunt fil ghurfa yake cewa na kasance ni kuma a sama tare da iyali na yace fa uhriqa ma'un fil ghurfa sai aka zubar da ruwa a cikin wannan daki wanda yake na sama yace kai tsaye mi muka fa kuntu ana wa ummu ayyubin bi qatifatin lana natatabbu'u alma sai muka tashi da ni da matata ummu ayyub yace sai muka kawo wani bargo ko wani tsumma muke wannan tsotse wannan ruwan kada wannan ruwan ya diga a dakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa so wani abu dan kadan ya cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi sun ya in ana baka labarin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in za su tambaye manzo Allah ko wani abu zai wakala sai sun ce bi abi anta wa ummi ya rasulullahi na fanshe ka akan maihiyata na fanshe ka akan kaina ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abinda zai iya cutar da kai to na ba da kaina gunde cutar da ni akan ya same ka wannan ita ce soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi sanya duk wanda zai ringa tutiya ta soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana hauragiya yana saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan yayi bi ta soyayya ta tsankani shi da manzo Allah law kana hubbuka sadiqan la ata'ata innal muhibba liman yuhibbu muti'u duk wanda ya kasance a da gaske ina son ka to wanda abinda kace mun fa in yi hubba wani tantama dan me yasa ya kace ni shi zan yi shi saboda duk wanda yake so akan abin da yake so to mai biyayya yake cewa dalilin haka kadda a samu wani tsago daya wanda zai tsago a dakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye da ni da matata muka samu wani tsumma ko muka samu wani bargo qatifa shine bargon ko kuma zanan da aka yi shi da abduga wanda yake mai yauni yace he muka sanya muke wannan tsotse wannan ruwa muke goge wannan ruwa yace ba dan koyi ga kadda a samu tsago daya ya tsago a dakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ganin haka kadda mu cutar da manzo Allah yace nazartu sai na sabko kasa fa qultu sai nake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah la yanbaghi an nakuna fawqaka bi dacewa manzo Allah mu kasance kai a kasan mu a sama
wannan ai bai dace ba, ina girmamawa take, ina sadaukarwa take, duk abin da zai same ka wanda ya ci mu kaman ya ci ka. Yake cewa imtaqil ila al-ghurfa, abin da muke so ya manzo Allah shine ka koma sama mu mu dawo ƙasa. A lokacin nan manzo Allah bi ya karbi kiran su fa amara bi mata'ihi fa nuqila, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai umarni yace to ga kayan shi nan a dauka a mida sa sama. Yace wa mata'uhu qalilun, manzo Allah lokacin da yazo garin Madina ɗan kayan nashi wanda yazo da su ba wani abin kirki bane, ɗan kadan ne. Wannan shine kuma hali idan ana karanta maka sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ana wasafa maka irin yanayi da rayuwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu a cikin ta, wallahi zaka ringa zubar da hawaye, zaka gani kai ubangiji kai ya maka komai. Aisha take cewa wata uku ake yi ba hayaki bai tashi a gidan manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallama, riga dai ko bici haka aka rayu ba don komai ba, aka sadaukar da rayuwa akan wannan addini, ɗan baya su zo su bora. Yake cewa qultu ya rasulullah, sai nake cewa ya ma'aikin Allah, kunta tarsilu bi ta'ami, manzo Allah ka kasance kana aiko mana da abinci, fa anzu, idan ka aiko mana da wannan abincin sai in leka in gani, fa idza ra'aytu athara asabi'aka, idan daga gurbin yatsotsinka inda ka saka ta abincin, yace wa da'tu fihi yadi, da yake ni ne patron, ni ne mai gida, sai in sanya hannuna inda hannunka inda ta saka ta abincin nan. Menene neman albarka ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama? Wannan kuma a haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama halaka ne ga dukkan al'ummar shi, inda yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama za mu same shi duk abin da yayi za mu tare za mu yi amfani da shi. Mu nemi albarka da yawun manzo Allah, da zuhun manzo Allah, da ruwan arwallan manzo Allah, duka wannan halaka ne an halatta wa al'umma. Amma dai bai dacewa ko da Abubakar zai dawo mu nemi albarkacin shi a ce ko ya ruwan arwallan shi ko wani abu makamanta haka, bai dacewa. Duk wanda kwai haka to wanda shi da ubangiji wanda kwai mas'ala. Shine nan yake bayyana mana wannan hadisin da kai riwaya wadda wannan Imam Ahmad ya kawo ta, da kai riwaya wadda Imam Tabarani ya kawo a cikin Al-Mu'jam al-Kabir, yake cewa lokacin da in aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama abinci, sai idan yayi saura sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yasa a kawo mu sauran abincin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yace lokacin nan wata rana aka kawo abincin, sai naga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai sa hannun shi a cikin abincin ba. Nace to wannan ba da kai matsala, ya za ya kai ma manzo Allah abinci bai sa abinci ba kuma a kawo ni in ci? Ai sai na tambaya meye dalili. Yace da nazo na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai yake cewa kun sanya albasa a cikin wannan abincin, ni kuma ina ganawa ne da mala'ika Jibril, dalilin haka ni ban ci ba, amma dai ku kuna iya ci. Akwai riwaya ta Imam Tirmidhi wanda ya kawo iyaye riwaya ce wanda ke ingantanta a cikin wannan inshi, sunan inshi, yake cewa wata rana an kawo abinci, manzo Allah ya aiko mana abinci, yace naga abincin yanda aka kai shi haka aka nemo shi ba sa hannu a ciki ba, ni kuma ni kullum menene in ga inda manzo Allah ya sa hannu in sa hannu ni ma in ci. Yake cewa da naga hakan sai na tashi na tayi gun manzo Allah, yace mun kawo an kawo abinci manzo Allah, kuma kai baka sa a hannu ba a cikin abincin ba. Yake cewa eh kwarai ku abincin nan naku da tahurmuwa aka yi shi, ni kuma mala'ika Jibril yana zo mini, ba na so ya zo mini ganawa da ni ya koma, alhali ina bahi na tahurmuwa. Yace amma dai ku ku tayi ku ci. Wannan shine kenan an halatta mana, amma dai kuma ita ma a wani lokaci shari'a ta nuna mana lokacin da mutum zakka tahi ka gana da ubangijinka ka zo masallaci, bai dacewa albasa ko tahurmuwa ka ci su. Sabida me? Sabida innal mala'ikata tata'adha bima yata'adha bihi banu adam, duk abin da yake iya cutar da dan adam kai sujada, warin albasa yana hutawa ko warin tahurmuwa yana zuwa, wanda kake tare da shi kana cutar da shi, to abinda wanda dan adam yake cutuwa da shi shi ma mala'ika yana cutuwa da shi. Dan haka shaytan ya aka nema, in ma ka cin to ka nemi abin da zai kawar maka da wannan bayi idan ka zo kai ibadarka mala'iku suna maraba da kai. شدة حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقرات السوية الصحابة منزع الله صلى الله عليه وسلم قمد منزع الله سيراد أمن شاء الله اشتبت أغنيش ما لك تيوى لم ينسى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إكرام أبي أيوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي تيوى صحابة منزع الله سيراد أمن شاء الله shi tabbata a gare su basu manta ba basu manta ba kyautatawa wanda manzon Allah karamci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama karamci wanda Abu Ayyub al-Ansari yayi wa manzon Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa indama nazala dhaifan alaihi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sabka a matsayin bako a gun manzon Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa mimma ja'ala ibnu abbas radiyallahu anhuma yubaligu fi takrimihi abinda ya sanya abdullahi ibnu abbas dalilin karamcin da manzo allah dalilin karamcin da abu ayyub yayi wa manzo allah sallallahu alaihi wa sallama abdullahi ibnu abbas duk inda ya ga abu ayyub al-ansari yana girmama shi makuratin girmamawa an abi habib bin abi thabit anna abu ayyub qadima ala ibnu abbas bil basara daga abi habib da abi thabit yake cewa lalle abu ayyub ya gabato gun abdullahi ibn abbas a garin basara fa faraga lahu baitahu abdullahi ibn abbas sai yayi bidan dukkan gidan shi wa qala sai yake cewa la asna'an nabika kama sanata bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama tabbas zan yi maka abinda kai wa manzon allah tsira da aminci allah shi tabbata a gare shi sai dai wannan riwaya ce wadda Abu Ayyub shine ya zama garin Basra Abdullah ibn Abbas bai zama garin Basra ba riwaya ta zo akan Abu Ayyub shine ya karbi bakuncin wannan Abdullah ibn Abbas shine ya karbi bakuncin Abu Ayyub al-Ansari ba dan komi ba dan yayi wa Abu Ayyub al-Ansari irin karamcin da yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma a hakikaninta shine Abu Ayyub shine ya karbi bakuncin Abdullah ibn Abbas kuma ya sha alwashin zai girmama Abdullahi ibn Abbas saboda menene dane ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai girmama shi kamar yadda ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine a wannan lokacin yake cewa nawa gare ka kama alaika nawa gare ka na daga dukiya a hannunka yake cewa 20,000 ina da ai dinare ko dirhami guda 20,000 fa atahu 40 alfan sai ya limka min ya bashi 40,000 yace wa 20 mamlukan ya bashi bayu guda 20 wa mata'ul bait duk abin da yake cikin gidan yace dauka naka ga irin wannan karamci na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai bayan shi ma idan muka dauka zamu ga da kai abubuwa wanda Abu Ayyub al-Ansari yayi game da manzo Allah da sahabban shi wanda bisu da bila adadin na karamci na daga girmamawa mu dauki misalin lokacin da aka wuce yakin lokacin da aka wuce ghazwatul ahzab lokacin da ake wannan rami Khandaq din nan lokacin nan manzo Abu Ayyub ya ga yanayi ba lokacin nan Jabir ne wani lokaci Abu Ayyub al-Ansari ya ga yanayi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake sai yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa manzo Allah ina gayyatarka da kai da dan uwanka Abubakar ku zo gidana ku ci abinci sai to ba matsala manzo Allah sai ya kirayi mutum 30 yace ku zo mu tafi aka zo aka zuba abinci aka ci manzo Allah yace a kirawo mutum 60 aka kirawo mutum 60 aka zo aka zuba aka ci yace a kirawo mutum 70 aka kirawo mutum 70 aka zo aka zuba aka ci Abu Ayyub yake cewa wannan dabba guda daya abincin mutum biyu yace sai da mutum 180 daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ci wannan abincin wannan yake nuna mana albarka yawan albarka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana daya daga cikin karamci na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ittiba'uhu lil asar bibiyar gurabe na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah ya yi sa aikata المحمد بن كعب كذا محمد بن كعب قال يجي تيوا كان أبو أيوب يخالف مروان أبو أيوب بن الأنصاري يا كسنتينا سابا وقمنا قرم مدينة شيني الحكم بن مروان لو كتندا معاوية يا سنياشي كسنتيني خليفة كوشيني حاكم والي أقرم مدينة yace dalilin me yake sai isa da yaji labarin haka fa kara sai Marwan bin Hakim yake cewa ma yahmiluka ala hada ya kai Abu Ayyub a matsayin ka na sahabban manzo Allah me yasa kake saba mini ni ga abinda nake kuma kai ga abinda kake qala sai yake cewa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli as-salawat ni na ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallatin sallolin shi guda biyar fa in wafaqta idan kai dace da yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sallata sallolin shi guda biyar wafaqnaka zamu yi dace akan ka zamu yi maka biyayya yace wa in khalafta idan kuka saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama khalafnaka mu zamu saba maka saboda a wurin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu tolerance babu wani wannan mai gida na ne babu wannan baba na ne kurin manzon Allah ne umarnin shi umarni ne ba wani mujamala a cikin al'amari me ya kawo haka almai suke cewa abin da ya wakana shi ne Abu Ayyub al-Ansari tunda a matsayin shi na hakim na wali shine limamin ku shine kuma jagoran ku bangaren rayuwarku ta duniya bangaren ku bangaren abin da yake na gobe kiyama sai yake jinkirta sallah lokacin sallah sai ya shiga sai can ya fito daga gidan shi a zo a yi sallah to a matsayin shi na sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun sani huta daga bayan jagora haramun ne kadai sai ya huto daga gidan shi idan ya huto lokacin sallah sai ya biya yayi sallar shi idan yayi sallah sai ya iso masallacin hakim masallacin gwamna yayi sallah idan gwamna ya zo yayi sallah ta haka gwamna kaga dai shi dai ta koma mai yayi sallar shi a lokaci wannan kuma ta koma mai nafila wannan labarin yake mai yake cewa ya akai kake saba mani shine yake tabbatar mai mu muna kan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abinda za a ce ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ba mu ba shi ko kai wane ne kuma duk abinda ya dace da abinda manzo Allah ya zo da shi kai ko wane ne to muna tare da kai wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun duk da riwaya da kai wannan inta yake cewa ko da bawa ne baki dan habasha yake jagoranta ku yace to inda ya dace da abinda ubangiji yake karantarwa ko abinda ubangiji yake umurni akan shi ko abinda manzon sallallahu alaihi wasallama yake umurni akan shi to muna kan shi amma dai da zaran ya saba to kowa ne ne Allah sa dangin manzon Allah ne to ba mu ba shi wannan ita ce kaida ta ahlus sunna wal jamaa wannan shi yake ƙara tabbatar mana yin sallah a lokaci abu ne wanda yake da muhimmanci sosai yana ƙarƙashin umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisi Abdullah ibn Mas'ud da hadisi Anas ibn Malik hadisi ne dukkan su ingantacce idan ka koma sahihul jami zaka same su an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya ta Abdullah ibn Mas'ud ayyul amali ahabbu ila Allah wa na aiki ne hiso yuwa zuwa ga Allah yake cewa as-salatu ala waqtiha ko as-salatu fi waqtiha sallah a cikin lokacinta da zaran lokaci ya shiga ka bar duk abin da kake ka amsa kira na ubangiji hayya ala salati hayya ala falah haka da kwai riwaya ta Anas yake cewa afdalul a'mali as-salatu li waqtiha wa birrul walidain wal jihad fi sabilillah an tambi manzo Allah yake cewa mafi fadala ayyuka abun ubangiji shine sallah a lokacinta yace kuma biyayya game da ma'ayyuha yace sannan jihadi dan dawo kalmar la ilaha illallah wannan sune top sune suka yi kowanne aiki fadala abun ubangiji wasiyatun ajiba wasiya wadda take cike da ban al'ajabi yake cewa ana abi zabiyan qala daga abi zabiyan yake cewa afza abu ayyub ya huta yaki an fafata an yi a can an zo yanzu ma ana yi yace fa marida lokacin da ake cikin wannan yakin ko an huta wannan yakin kamun akai gici abu ayyub yayi rishin lahiya fa qala sai yake cewa idza mittu fahmiluni idan Allah kaddara mini rai ne halin shi to ku dauke ni fa idza safaqtumul aduwa idan kuka hada hannaye da abukan adawa as-safqa shine ana amfani da shi wurin saye da sayarwa shine lokacin da mai saya da mai saidawa suka yi ciniki aka buga hannu aka yarda akan cinikin shi ake kira da as-safqa yake cewa idan kuka hada da abukan adawa kuka buga yace to a lokacin nan farmuni tahta aqdamikum ku jehu ala gabanku yace amma inni sauhaddisukum hadisan ku saurara zan faɗi muku wani abu wanda naji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaqulu yana cewa man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna duk wanda ya mutu bai hada bautar Allah da wani to tabbas zai shiga gidan aljanna ko ya riga ya shiga gidan aljanna wannan hadisi ne ingantacce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana shi duk wanda ya mutu baya shirka ga ubangiji to tabbas ya riga ya shiga gidan aljanna shine fadalan la ilaha illallah duk wanda ya rike la ilaha illallah to tabbas ya rubuta shi dai illa dan adam ya mutu
yana ya haɗe da ubangijin shi yana mai shirka da shi, to wannan ba wani wanda ya isa ya dinga kana shi da shi da ubangiji, wutar jahannama ita ce makoma. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Duk irin fafutukar da zaka yi kai shargoliyanka kai ma sha'aka, to ubangiji idan ya ga dama yana iya gafarta maka. Amma dai shirka har abada ubangiji ya dau alwashin ba zai gafarta maka ba, tabbas wutar jahannama ita ce makoma. Allah kiyaye. Malai yake cewa qultu, sai nake cewa wala allahu radiyallahu anhu, takanyu yarda Allah shi tabbata a gare shi, arada an yudfana fi ardil aduwi, ya so abin ne shi a ƙasa wadda take ta abukan adawa su ne kafirai, yashhada himamul muslimina, yace din ya wasa himma ta musulmai, su tabbatar ba wai tsufa bane ba yake san jawo mu saki wannan al'amarin na addini ba, a'a in wani hali mun kasance kokari muke mu bada himma akan wannan addinin namu, mu bada wata dunwa a cikin wannan addinin namu. Shi sanya a kullun addininka yana buƙatar ka a kowane bangare, me ka iya, me zaka iya, me zaka iya ba wannan addinin a matsayin gudunmuwa. Kowa da irin abinda zai iya ba addinin shi na da gudunmuwa, sai dai idan ya kiya. Wata yar gudunmuwar da zaka bada wallahi ita zata maka sanadiyyar shiga gidan aljanna. Tsari na ubangiji shine a kullun aikin lada kai kana iya kankanta shi ya kasance abu ne wanda yake mai girma a kan abun ubangiji. Aikin zunubi kana iya kankanta shi ya kasance abu ne mai girma a gun ubangiji. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Kuna tunanin ba komai bane ba, ɗan maganganu ne. A Aisha tayi kaza tayi kaza tayi kaza, amma dai a gun ubangiji kalma ce wanda take babba, zunubi ne wanda yake ba karami ba. Kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari, mace wadda take kawarwa ta shiga gidan aljanna albarkatin kani, mafi munin ko ɗaya daga cikin mafi munin halitta, ba dan komai dan ta shayar da shi. Ka gani ana kallon wannan aikin ba dan ba wani abu ba, amma dai ubangiji a wurin shi abu ne wanda yake babba, ya sanya wannan mata cikin gidan aljanna. Ki sanya a kullum mu yi kokari mu ringa lissahi, wata gudunmuwa zan ba wa addinin da, wata gudunmuwa zan ba matasa diddan su tashi da wannan addinin, me zan karantar, a'a me zan bada ya kasance, waye zan sanya ya karantar da waɗansu wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kana ganin ba komai bane ba, a wane ta yi ka karantar da su, ya tafi ya karantar su, mutane goma sun ɗauki wannan abin da ya karanta su, yadda ya samu ladan kai ma haka zaka samu ladan, yadda wannan ya yi aiki da wannan abin da aka karantar da shi kai ma haka zaka samu ladan. In mutum dubu suka karanci wannan sunnah ta hanyar wannan mutumin, tabbas duk lokacin da suka aikata kana da ladan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmiddin. Duk wanda ya karantar da wata sunna ɗaya lakka, to Allah zai bashi ladanta da ladan wanda ya aikin har zuwa gobe kiyama. Kaga wannan ba karamin gata bane ba, dan abin da kake gani ba wani abu ba, kai kokari ka bada gudunmuwar shi a cikin addininka a kullun. Kada ka yarda rana ta hado ta rana ta hudo ta fada baka an wanar da wani ba, koda da kalma ɗaya ce, ko dan su dace innan ne dora. Wani malami ya karanta wani hadisi ya faɗi wani abu na tajriba na rayuwa wanda zai taimake ka a cikin addininka, aka gani ka amfanu, wani ya amfanu, takalli shi ma idan ya gani zai dauka ya dora wani ya amfanu, kuma ladan zai yi ta tahiya. Ki sanya duk abin da kake iyawa ka bawa addininka gudunmuwa, wallahi kar kai kasa abuwa, kaka ce a ni ban da ra, a ni ba kowa bane ba, ni kaza ne, wallahi kowa da irin baiwar da Allah ya yi mai wanda yana iya bawa wannan addinin gudunmuwa, sawa'un aboye ko kuma abinye. Allah ya dakatar da yake cewa bi tahriri hadhihi al-ardh min a'da'i Allah, yace takan bawa Allah nan Abu Ayyub al-Ansari yayi hakan, yace a dauki gawar shi a kai abin ne ta a ƙasa ta abukan adawa, yace din ya wasa himman wannan musulmai wanda suka fito wannan yakin, diddan me diddan abu ne wannan ƙasa ta Constantinople, ƙasa ta Istanbul abu ne ta dawo kalkashin turba ta addinin musulunci. Yace wa ka'annahu yathbutu mulkiyataha lil muslimina, kamar kaje Abu Ayyub al-Ansari yana tabbata tarwa musulmai wannan ƙasa fa ta muce, saboda manzo Allah ya mana alƙawari wa za mu bude ta, dan haka kada wani yayi ƙasa abu ba. Idan kai kiyasi zaka gani Abu Ayyub al-Ansari yana tabbatar musu ba, wajibi ne sai kun tafi kun bude, ko ba rabu wajibi ne sai kun bude ƙasar nan, saboda wasiyya ta shine abin da ya wannan ƙasa ta abukan adawa, ya za a yi a shiga ƙasar ta abukan adawa abin ne shi in ba bude ta ba. Kaga shine malamin yake cewa la'alla yana so ne wasa himmar su
su yi kokari su kama jikinsu akan su tayi su binne su bude wannan kasa. Wannan shine wallahu a'lam, malai yace Allah shine mafi sani. Abu Ayyub al-Ansari a lissahin shekara ta hijja ta al-Masihu shekara ta 670 a wata fada 672, saboda idan ka koma kan tarihi zaka gani shekarar da aka bude Kusturbaniya Istanbul ita ce shekara ta 270 aka kewaye ta aka sa mata ambargo 670, shi kuma ana kyauta zaton 672 Allah yi wa Abu Ayyub al-Ansari rasuwa lokacin da aka bude wannan kasa ta Kusturbaniya. Kasancewar malaman tarihi bisa ambata ba shekara dubban shekara da tadidi shekarar da Allah karbi rayuwa Abu Ayyub al-Ansari rayuwa ce wanda ba a san ba shekarun ba, duka kowa kirga dole yake, saboda da kai wayanda suka ce ya mutu yana dan shekara 97 da rayuwa, wanda suka ce a lokacin da Abu Ayyub al-Ansari ya halarci wannan yakin na Kusturbaniya yana dan shekara sama da 80 daga kwanukan shi. Ana ai shi dai Allah ne Allah kaddara mai mutuwa a wannan falfajiya ta Istanbul, kuma aka shiga da shi aka binne shi a bakin garu a suwar Kusturbaniya kamar yadda malaman tarihi suke bayyanawa. Da yanzu duk lokacin da mutum ya shiga zai ga wannan masallacin shiga shi nan, kuma kabarin shi da nan gehen masallacin an sanya masallacin nashi da jami'a Abu Ayyub al-Ansari. Lokacin nan ya ja abin da muka rubuta ne Allah ba mu da shi kuskure da muka yi, Allah ya gafarta mana, Allah ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malamanmu, Allah su biya aljanna ita ce makoma su ita ce makomanmu, bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana, abin da muma iya ba Allah ya iya mana, dan uwa da amana arziki na nesa da kusa da suke bara a damuna, fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki, da abin da rai ta kudurce na alkhairi muna fatan ubangiji ya tabbatar mata da shi ya sanya albarka a ciki, iyaye da abin arziki da suka rayu mu gidan gaskiya, muna fatan ubangiji ya saukar da rahama shi a cikin kabarurukan su, ya gafarta musu ya sanya aljanna ita ce makoman su, ya saki hada mu da su a cikin aljannatul firdaus. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa